da 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 da
system, every distant star. This is to a master rhythm, beating for all eternity. Oh, 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 oh. The rhythm is magic, feel it in your soul. Rhythm is the power of creation in every living thing. The force within. The rhythm is magic, the rhythm is scary. The rhythm is magic, feel it in your soul.
Sky. I know when I hear the beautiful melodies, I find freedom in I've ever seen. Through all of my pain and frustrations, through all of my trials and tribulations, I somehow find the strength inside of me. My mind. I'm gonna be free. Libres para siempre.
doesn't segregate. Gotta keep on pushing my mind, cause you know they're running late. Without love, where would you be now? Nah, 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 nah. Without love.